نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kastantar da kanmu da roƙon Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwan Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan'uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ni da ku ya rayar da mu a kan daidai. Idan lokacinmu ya zo, Allah ya ɗauki rayuwarmu halin muna cikin imani. Dukkan ayyuka da muke a wannan wata na Ramadana na alkhairi, addu'o'i da muke yi, ibada da muke yi, muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana. Abinda muke neman kariya, Allah ta'ala shi kare mu ga baki ɗaya. Kuma muna roƙon a ci gaba da sanya mu addu'a da yi wa ƙasa addu'a. Muna roƙon Allah ta'ala ƙasar mu Najeriya, Allah ya zaunar da mu lafiya. Waɗanda suke rike da madafun iko, Allah ya ƙara musu tsoronsa ya kuma ba su ikon tausayawa talakawa. Ana nasara a mulki ne da jin tsoron Allah da tausayin talaka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu tsoronsa kuma ya ba su ikon tausayawa talakawa. Muna roƙon Allah ta'ala wanda suke tada hankali, bandit, kidnappers, terrorists, dukkanin su Allah ya shirye su. In ba za su shiryu ba, Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka ɗebo ya kare a kansu. In suna da masu tallafa musu ta bayan fage, Allah ya tona asirinsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Na samu labari na cewa ko a jiya ko yau da asuba an kai hari a wani masallaci a jihar Kebbi, a wani gari mai suna Dadin Kowa. Ana zaton an kashe akalla mutane mafi kankanta hudu, wasu an jikkata su. Wanda yake bayyana kuma a haka, wanda ke wannan daga wata ƙasa sai a ɗauka wai shi ma musulmi ne, kuma wai a haka sai a ɗauka wai addini yake wakilta. Mutumin da zai je masallaci ana tsalla a watan Ramadana ya kai hari, kuma wasu a ce musulmai suke yi. Bil hakika duk wanda ya kalli wannan ai bai kama da musulmi ba, bai yi kama da haka ba. So muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin masu yi. Don haka matsalar shi ne, ana samun mutanen banza a cikin kowane addini. Ana samun na banza a musulmai, ana samun na banza a cikin waɗanda suke ba musulmai ba. Babu wani addini a Najeriya ɗaya da ke da monopolin mutanen ƙwarai duka ko monopolin mutanen banza duka. Ana samun masu zaman lafiya a kowane addini, ana samun masu tada hankali a kowanne. to muna roƙon Allah ta'ala masu neman zaman lafiya su ma Allah ya zaunar da su lafiya, masu tada hankali a kowane addini koda ku a cikin musulunci suke yi irin wannan zalunci, Allah ya tona asirin su ya kaskantar da su ya walakantar da su. A waɗanda aka kashi Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Muna ta'aziyya zuwa ga ƴan uwansu da mutanen wannan masallaci da mutanen garin dadin kowa da kuma mutanen jihar Kebbi gaba daya, cewa inna lillahi ma akhadhu wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Mu yi hakuri mu nemi lada a wurin Allah, Allah ya ba ku ladan hakuri. Wanda suka rasu Allah ya karbe su a matsayin shahidai, zuriyar su Allah ta'ala ya mata albarka, ninkin baninki. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kula da bayan su bayan rayuwar su, kuma Allah ta'ala ya kare aukuwan irin waɗannan al'amura a jihar Kebbi nan gaba da a Najeriya gabaki daya. Na biyu, akwai rasuwa da aka kara yi na wani bawan Allah Alaramma, wani ƙadin mu bani da labari kusan sai a jiya nake ji a dare. Sirrich ne na jami'ar Azhar, wato ya yi digiri a jami'a ta Azhar, malamin Ƙur'ani ne mai suna Malam Umar A. Adamu. A gani ne na Alaramma Sunusi Adamu daga Bauchi, yana karantarwa a makaranta ta Malam Junaidu Abubakar, Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa. Ban ji labari ba sai a jiya a dare. Mutum ne mai kokari wajen karantar da Qur'ani da hidima da karantar da addini. Ina ta'aziyya zuwa ga Alaramma Sunusi da iyalan marigayi da kuma abokanan aikinsu a makarantar da ke karantarwa da dukkan ƴan uwansa da jini, da cewa Allah ya gafarta masa ya ji kansa ayyukansa na ƙware, Allah ya karba wuraren da ya kuskure, Allah ta'ala ya yafe masa. Inna lillahi ma akhadhu wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Mu yi hakuri mu nemi lada a wurin Allah, kuma Qur'ani da ya haddace, Allah ya sa Qur'ani ya cece shi gobe kiyama. Mu ma idan namu ya zo, Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Insha Allah, idan akwai tambayoyi masu munasaba sai a duba abin da ya sauka. Yau za mu tashi a darasi na tara ne, kuma saura aya uku ne Ali Imran. So ina fatan in yayyo Arama ya danyi pushin dina, sai mu kammala su gobe Juma'a, sai mu tashi a sura ta hudu insha Allah, suratul nisa. So insha Allah zan bar Arama ya danyi pushin dina ko na'am.
Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace muna gaida malam sosai, muna masa fata mai tsayi.
To ina godiya.
Allah ya kai iyayen malam.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Malam mata sai nake cewa malam miji na ne ya daina mu'amalar aure da ni, kuma na sai masa magana amma bai san zakatinsa ba, kuma ya ce ban yi masa laifin komai ba, har da wanka sai da ya sa baki a magana, sai ya dan gyara da kwana biyu sai ya koma a kan yadda ya saba. Baya kwanciya a ɗaki na sai dai a faru. Malam na gaji gaskiya, yanzu kusan juyin kenan, wato shekaru biyu kenan yana mun haka, har na fara jin sa yana fita min a raina, don haka nake neman mafita a wurin malam ko shawara. Na gode.
A cikin tambayar ta ce ya ce ba ta masa laifin komai ba ko? Akwai fatawa ta Lajnatul Da'ima lil Buhuthil Ilmiyya, kusan dukkan malaman lajina sun yi tarayya akan wannan matsaya, sun yi magana akan matsaloli na aure a volume na 20 ne, namba na 261. Na farko sun ce abin da yake yi zalunci ne, kuma na biyu haramun ne, ya zalunce da kuma ya aikata haramun. A gaba na gaba suka ce wannan matsala malamai da yawa suna gara daukar ta a matsayin ila'i ne, wato shine kamar mutumin da ya rantsuwa da Allah cewa ba zai kusanci iyalinsa ba. Lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim, kamar yadda yake Baqara aya ta 226. Wato ila, abinda ake nufi da ila shine mutum ya rantsa da Allah ba zai kusanci iyalinsa ba, shi mai wannan ka'ida ana bashi wata hudu ne, a masa dafin wata hudu ya warware rantsuwarsa, idan bai yi ba to a ka'ida ana bata auren ne. So da yawa malamai sun dauka cewa abinda ake ba mutum hanzari na cewa an masa uzuri idan yana da larura, ko da iyalin ba ta da bukata shine kada a wuce wata hudu ba a yi mu'amala ta aure ba, dogaro da wannan aya ta Bakara aya ta 226. Sai dai akwai wani babban dalili na jinya mai tsanani kuma jinyar da ba a ga alamar maganinta cikin sauki ba, amma duk abin da ya wuce wata hudu to kai tsaye ya fada cikin haramun da zaluntan iyali din, ba a bukatan a wuce wata hudu a cikin kowane hali ake ciki na lafiya, ko da ku a wata hudun nan babu bukatan juna, to a wannan wata hudu ana bukatan a dai mu'amalar auren. In ku akwai bukatan juna da ta taso, to wannan kuma koda a bayan kasa da fada biyu ne to ana bukatan maimaitawa. Wannan shine ka'ida. Wancan ana magana ne in ma da ba bukata, to wannan mu'amalar a wata hudu malamai suna ga wajibi ne a yi ta, don shine iya lokacin da Allah ta'ala ya bada tazara na ajira mutumin ma da ya rantsuwa da Allah ba zai kusanci iyalinsa ba. Gaba na gaba suka ce idan aka mutum ya samu kansa irin hali irin wanda ta samu me za a yi? The first abin da za a yi na farko kin yi shine ki kira waɗanda suke wakilansa a gaya musu, a kuma tabbatar ya gyara. In bai gyara ba ana iya daukan matsalar a kai ta wurin alkali. In an kai wurin alkali matsaloli guda biyu. Na farko suka ce a lokacin sai alkali ya kara bashi additional wata hudu ya je ya gyara. In bai gyara ba to anan kawai sai a raba auren. In ko ya gyara shi kenan. Amma Ibn Uthaymeen rahimahullah cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni yana magana akan matsalar a ba a volume na 13 namba na 233 yace ba a jinkiri. In dai wata hudun ya riga ya kai daga an je wajen alkali sai yace ko ka gyara yau ko kuma a raba auren. Mafhum? Sai ba a kara jinkiri, don jinkirin yace kara jinkiri ne na azzalimi ya ci gaba da zalunci. Tunda daman tsayin an riga kai wata hudu ko ya ci haka to dole gyara ta ce. A wannan tambaya da ta yi shekara biyu aka yi a cikin wannan hali. Wannan ya bayyana cewa zalunci ne karara babban dalili da aka masa magana sau ɗaya ya ɗan gyara sai koma gidan jiya. Inda bai gyara ba sai ɗauka uzuri ne na rashin lafiya. Jama'a a daina zaluntan mata. Aure din nan fa ibada ne. Ka raba mace da iyayenta, ka raba ta da ƴan uwanta da jini, yayinta da kallanta, ta bar gidan da aka haife ta ko gidan da ta yi wayo, ta zo wajenka da haƙoranta a bakinta da girmanta, ta zama ƙarƙashin mulkinka take. Da Allah wannan ba abin tausayi ba ne? Yanzu kai ƙaddara sawara a kanka ne, haka kawai wani ya kashi ya zo ɗauke ka daga Abuja a ce ya mallake ka, ya kai ka can wani ƙauye na ƙanƙara ya ajiye ka a wurin, ba inda za ka je sai da izini. Ai za ka ji kaman gidan kurkuku ne. Amma su tunda ibada ce ta aure, Allah ya sauƙaƙa mu fata suke haƙuri. Sai yadda kai da su fita za ka yi fita tambaye ka permission. Da Allah wannan ba abin tausayi ba ne? So mu riƙa tausaya wa iyaye mata, abu ne da ke zama wajibi ya zama muna da tausayi zuwa gare su, haka wannan al'amari sai a gyara. A wasu lokuta kuma akan samu sharri na aljanu, ko aljani ya auri mace ba ta buƙatar namiji, ko namiji mace aljana ta aure shi baya buƙatar mace. Irin wannan kuma dole a jarraba hanyoyin da ake ibtalu sihir, saboda wannan iya daga cikin hanya mafi sauki a yau da za ka ga an yi auren ƙauna, kuma ba a yi wani saƙon Allah mai girma a neman auren ba, kuma a zo zaman auren babu daɗi, ba a buƙatan juna. Duka iya daga cikin sharrin shaidanu ne. Shi ne fa yata'allamuna minkum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamuna. Wannan ayat za ta zama a cikin suratul baqara aya ta 202 kenan. Kaga Allah yake suna koyan abinda za su raba tsakanin miji da matarsa, bainal mar'i wa zawji, suna raba aure. Su aljanu suna taimakawa wajen irin waɗannan sabon matsaloli, ko su muzanta mace zama baka ga kyanta, ko su muzanta namiji ki gama tsoronsa kike ji baka da buƙatuwa zuwa gare shi. So kisa a wannan matakan a dage da azkar na azkaru sabah azkaru masa, ga karatun mun yi a Hisnul Muslim a nan masallacin mun sauke, a duba zikirin safiya, zikirin yammaci, zikirin bacci, zikirin shiga banɗaki da fita, zikirin shiga gida da fita, irin waɗannan muhimman azkar a kiyaye su. Na biyu ana iya jarrabawa da aikin da ganyen magarya kwaya bakwai a saka a cikin ruwa ko a cikin ruwan zanzam yadda bukata ta kama, a karanta ayoyi na ibtalu sihir wanda akwai tambayar da na amsa a baya. Ana iya neman clip din a saura da ayoyi a karanta a rika sha safiya da matin azumi ne irin wannan a rika sha lokacin bude baki da lokacin suhur kuma ana shafa ruwan a jiki in Allah ya taimaka in sihiri ne zai lalace a rika kuma yawan karanta karatun suratul baqara a gida saboda ana koran su da karanta baqara muna roƙon Allah ta'ala ya bashi ikon gyarawa kuma Allah ta'ala ya albarkaci auren nasu kuma Allah ya bashi ikon kiyaye wannan amana da Allah ta'ala ya dora masa na'am
Emi tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
mi Allah ha kumeti on malam tere and that of Allah Rahman
amin ya hayyu ya qayyum
please engineer read into malam so that he can answer the question as many Muslims here in the UN have been waiting for his answer Madam answered a similar question, but there is a tweak to this. Madam, please, as a Muslim living in the United States and wants to buy a house, can I go with a bank that does not charge interest but increase the price of the new house from the original price? For both calculations, I realize the increment made by the bank is the same amount I would have paid over time as interest in the price of the money. May Allah accept our blessing and answer our prayers.
Da wani yare za a amsa kenan da ya tuwa shi ne da turanci ya dace firstly the question is not complete In the question, he failed to mention that the second bank, whether it is an Islamic bank or non-Islamic bank, this needs to be clarified. Whether it is non-interest bank or it is interest-based bank. And this part is very essential to understand clearly. However, we can make an assumption that the second option they have at their disposal, where they allow them to buy the property or they buy on their behalf without any additional cost. So we can make an assumption that if this is a non-interest bank or Islamic bank, then we can say this type of transaction is called al-murabaha. Al-murabaha is an Islamic financial system that allows an institution to buy a property like a bank. And when they buy the property, they own it, and later on you come and purchase the property from them while they make an additional profit on it. So in this regard, it becomes al-murabaha. According to the fatwa or the verdict of Islamic Fiqh Council of Rabidatul Alam al-Islami, that is Majma'ul Fiqh al-Islami, in their Qarar issue number 6, the compilation of their verdict volume number 1, number 453, they discussed a similar issue that if what you have said is correct and it is under Islamic finance, then it is murabaha and it is also permissible. However, certain conditions are to be met before it becomes permissible. Number 1, the institution that is to sell the property to you must have that property at its disposal. That it owns the property. You cannot sell what you don't have. So firstly, they must own the property. Secondly, it is permissible for them to make a profit on it. There is no issue to it. But that profit must be determined, must be specific. It should not be a profit that is incremental over time. It is a profit that you agreed on, and it will not continue to fluctuate or to increase over time. Number 3, when you fail to meet the deadline, there shouldn't be any penalty of additional cost on it. If there is any penalty of additional cost on it, then it becomes an interest. So these are the conditions that are to be met. If these conditions are met, then we can say that this transaction is permissible and it is under al-murabaha. Al-murabaha is cost plus financing. It is a model of an Islamic bank where it allows a bank to purchase a property. The property is under their custody. You come to the bank, you buy the property, give them their own profit on it, and you pay over time. This is permissible. Even if the time frame is up to 10 or 20 or even 30 years for you to pay, as long as the profit is static, then this is permissible. And under Murabaha, when you fail to pay the property, the only option is not to add additional cost on it, but rather the bank, as part of its agreement, can take back the property and sell it and give you your own money. But they cannot add additional profit on it as their own penalty. That is not permissible. So if these conditions are attained, then by implication we can say it is al-murabaha and it is permissible Islamically, and indeed Allah is the all-knowing. And it is permissible in Baqarah, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba, as in Surah al-Baqarah verse 275. Wallahu ta'ala a'lam. So arama ina ga sai mu ci gaba da karatu, za mu tashi a darasi na tara ko a suratu Ali Imran, kuma yadda na faɗa aya uku ne kadai. Na san dai babu yin aya uku, amma yau ina so mu dan yi karatun na zuku-zuku arama, saboda insha Allah ta'ala mu samu mu kammala. Na'am. Eh, to ai hakuri, a yanzu ba zan sake ba, lokaci ya jaye, ina so a fassara da Hausa. Ai Bature ne ya tambaye da Turanci suka yi kwasa da Hausa. Duk waɗanda muke na Hausa wanda bai ji Turanci kuma ya ce mi.
Na'am. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
آية 198. لكن الذين اتقوا سيدي jama'ar da suka yi takawa, takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah. Lakin alladhina taqaw rabbahum, wanda suka yi takawa zuwa ga mahaliccinsu, lahum, suna da jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, suna da aljanna wanda korama ke gudana karkashinsu kuma za su dawwama a ciki. Nuzulan min indillah, wannan wani masauki ne na musamman daga wurin Allah. Sannan baya ga wannan, wa ma inda Allahi, abinda ke wurin Allah, khairun shi ya fi alkhairi lil aburar, ga mutane masu yawan al'iri, su ne al'aburar. Wannan aya ta 198. Yanzu muna cikin, jiya mun tsaya akan magana akan mutanen banza, kuma sai aka shigo kan maganan mutanen kware. Idan ka duba ayoyi biyu na baya da muka karanta jiya, aya ta 196 akan mutanen banza Allah ya kira, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah yace kada ka bar waɗanda suka bijire wa Allah, jujjuyawa da suke a duniya cikin jin dadi da wadata, kada wannan ya burge ka. Imanin da Allah ya baka yafi wannan duniyar da Allah ya baku. Jin dadi ne dan kadan, makomasu shine wuta gobe kiyama. A nan sai Allah ya ce, lakinin ladina taƙau, sai dai waɗanda suka yi taƙawa, malamai suka ce menene wajibul istidrak a wannan aya ana cikin maganar jin dadin wanda suka bujire wa Allah mutanen banza ko ba an shigo da maganar masu takawa menene fiskar alaƙar ayar baya na 196 da 7 da kuma wannan ta maganar takawa 198 me alaka malaman qur'ani suka ce alakar shine wajhul istidrak shine an yi magana akan waɗanda suke jin dadi a duniya suka kafirce wa Allah suna da manya-manyan gidaje suna da manya-manyan motoci su wasu ma suna da manya-manyan jirage suna da kamfanoni wasu ma suna da mulki wasu na da sarauta sai ka gansu a cikin ni'ima sai aka ce kada wannan yau dare ka to fiskan kiran masu takawa kuma shine Allah da ya ba wanda suka bijire masa ni'imar yana iya ba wa mai takawa ma wannan ni'imar duniya da shi mai takawa idan aka bashi ni'imar da gida da mota ko da jirgi ko da wani abu na wadata a hanyar Allah wannan ko ba zai hada shi in ya je lahira ya shiga aljanna ba shi wanda ya bijire wa Allah in ya samu iya a duniya ne amma mai takawa kuma in ya samu a duniyar to a lahirar ma tabbas zai samu shi tu zero ne duniyar ya samu lahirar bai samu wannan aya kuma ke bayyana cewa in kaga mutum da arziki ko da ni'ima ko da rufin asiri ba fadiya nufin shi mutumin banza bane a cikin kudi Allah yana iya ba mutumin kwarai kudi yana iya ba mutumin banza kudi Allah yana iya ba mutumin kwarai mulki yana iya ba mutumin banza mulki Allah yana iya ba mutumin kwarai babban matsayi a duniya yana iya ba mutumin banza babban matsayi abu ɗaya da Allah baya ba mutumin banza a duniya shine imani a lahira kuma abinda Allah bai ba mutumin banza shine aljanna to ne shine lakinil ladina taqaw sai dai masu takawa ko ka gansu a duniya a cikin wadata a lahira ma fa suna da aljanna su za su ci duniya ne kuma su ci lahira ai buduba for example sayyidna usman talaka ne ai a wannan zamanin multibillionaire zaka kira shi abdurrahman bin auf talaka ne ba talaka bane yau idan ka dauki limaman harami irin su Sheikh Suddain in ka san sirrin su masu rufin asiri ne iyakacin rufin asiri shi ka'ida dukiya abinda ake tsoro da ita shine neman dukiyar haramun amma neman dukiyar halal dan wani mai addini Allah ya rufa masa asiri da dukiyar halal wannan ba abun aibata bane ita haramun ita ce abun kidan amma in dai halal ne to wannan abun so ne don da dukiyar halal ma ake neman aljanna in akwai dukiyar halal qur'ani yace ita ma matakin kai mutun zuwa ga aljanna ne shi yasa in ka je kasar Saudi Arabia ka je kasar Kuwait ka je irin Imarat ka je Qatar zaka ga mutane masu kudi amma wallahi masu ilimi ne na addini yanzu dauki kissar Suleiman Ar-Rajishi ai Suleiman Ar-Rajishi malami ne Sheikh Suleiman Ar-Rajishi amma da kudin sa na halal ya gina Ar-Rajishi University of Science and Technology a can garin su na Qasim ko ainihin Bukhairiyya da wannan yayi Ar-Rajishi Bank da wannan yayi Al-Wataniyya fa wanda a wannan shekarun duk Middle East babu gonar da ta kaita da wannan kudin da yake da shi yayi foundation na Ar-Rajishi Foundation ya ba da kudi naira dala na dukan dala kyauta kudin sa ya bada kudin da ya kai dala biliyan 12 wa foundation ayi aiki fi sabilillah a lokacin da ya bada wannan kudin kusan a duk Afirka babu wanda ya mallaki wannan dukiyar in akwai mutum da yake duk wannan to shi wannan kai foundation ya ba raka aiki fi sabilillah da shi a rika taimakon marayu da sauran gajiyayyu so shi ka'ida dukiyar haramun abunki ne kuma ko kwabo ɗaya ne abunki ne don naira biliyan ɗaya ta haram wallahi babu kokonto kwandala naira ɗaya ta halal ta fi ta daraja saboda ita ta halal duk kankantanta Allah yana sanya albarka ta haramun kuma duk yawanta ba ta da albarka ai wani lokaci za ka ce ga wasu ba su dukiyar idan su zama ba ta Allah ba ne duk yadda suka yi su yi aikin asiri da kudin ba sa iya yi saboda ai daman wanda bai nemi halal ba Allah ba ya ba shi ikon yin aikin alheri da dukiyar sa a mafiya yawan lokaci amma wanda yake da ta halal to kuma baya gagara taimakawa addini da dukiyar da Allah ya ba shi shi yasa Allah yake lakinil ladina taqaw rabbahum wanda suka yi takawa suna da aljanna da za su dawwama a cikin ta karkashin munasaba da wannan misali mu a nan Najeriya muna da ɗabi'ar malaman mu muna so mu gansu a cikin walakanci da kaskanci da tozarci. Idan dan duniya ya sai mota sai ai tebawa, idan mawaki ya mallaka ai tebawa ana celebrating, dan kwallo idan yayi abun a yaba ne, mawaki idan yayi babban abu ne ana ga abun alfahari ne, har ma ana mai da shi shi mentor ne. Idan limamin juma'a ya samu wata ƴar mota, wata kila ma second hand ne, sai a riga kai malaman nan, malaman nan kawai fa mota yake zuwa yayi limanci, sai a riga malaman nan. Saboda shi mutumin Najeriya ya dauka wai walakantar da malami ma addini ne. Me alakar walakanci da kuma addini? Yanzu shi aran ma da kake yi tilawar nan, inda ba a yi ce fa ne a gidansa ba, wannan tilawar za ta zo ne? Wallahi da an samu matsala sai ka je yana wa'in wa'in. To hatta masu karantar da mu addini in ba su shirya ba matsala suke ciki. Kuma ni waɗanda na fi tausayawa a ƴan uwa masu karantarwa su ne wanda suka fi mu kokari, su ne masu full time da awa wa addini. Mu irin mu sa'aran ma mu ƴan part time ne, ma'anan full time wanda bai da kowace sana'a, bai yi karatun komai ba sai addini. Awa 24 a duniya kawai harkar addini yake, yayi limanci, yayi khutba, ya karantar, yayi ta'alim, ya karantar da yara, yayi na mata, su ne ƴan full time da awa. Amma duk wanda ke da sana'a ko ya je jami'a yayi lecture ko ya tafi office yayi aiki, shi ana ce masa part time ba full time ba. So su ƴan full time wanda duk lokacin su addini ya kare, idan su suka fi kowa dacewa mu taimaka musu a society, saboda ba su da komai sai hidiman addini, irin wannan sai mu zauna mu sa musu albashi, mu rika kula da su, mu rika kyautata musu. Akwai limamai a cikin Saudiya da na sani, limamai na juma, abinda ake ba su a wata na albashi, in ka canja a naira ya fi naira miliyan 40 duk wata, ya fi 40 miliyan albashi da alawansu. To me zai hana limami da ke full time ku bashi miliyan ɗaya? Irin mu da muke part time ba ma bukatun kuɗin ku, muna da sana'ar da muke yi. A ran ma iya da sana'ar da kuka yi kafin ku hannu kuma aikacin gwamnati ne. Yana aiki da federal government, ba a zauna kawai yake ba. So wannan shine part time, wato kana da sana'ar ka. In lokacin karantarwa sai ka zo ka karantar fi sabilillahi. Sai sa tunda muke karantarwa ba ma karban albashi ko alawansu. Yadda muke zuwa wurin karatun ba mu muke shan mai kaman kowa, kuma ake cewa part time, amma full time kuma wanda duk lokacinsa harkar addini ne, bai da kuma komai da yake na rayuwa sai na addini. To sai ka ce masa shine full time. To irin waɗannan masu albarka mu rika kula da matsalolinsu, dan ba su da wata hanya sai wannan. Amma wanda yake part time, to wannan kuma daman kawai yana yi ne fi sabilillahi, a matsayin kaman voluntary service ne nasa, da yake ga bari ya yi don ya samu lada a wurin Allah kuma ya taimaka community. Irin waɗannan suna da sauki. Amma wanda ke full time, to ya dace zama mu community, mu ne za mu taru mu rufa masa asiri. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Don haka Allah ya ce wanda suka yi takawa koda sun samu duniya, alahira lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, Allah ta'ala zai ba su aljanna a lahira. Don duk Qur'ani babu wata kalma ɗaya da Allah yake hada alakar alherin duniya da lahira da ita, wallahi kaman kalimatut taqwa. In dai wai kana neman alherin duniya da lahira ne, babu hanyar samu kamar Allah ya maka baiwa da mallakan taqwa. Shi yasa a Qur'ani kalmar taqwa da kalmomin da aka yi ishtiqaqi daga taqwa, asalin kalmar taqwa Allah ya maimaita sau 258, saboda duk alherin duniya da lahira iya tare da kalimatut taqwa ne. Uwa uba kuma burin mu aljanna, kalmar taqwa din ke kai mutum aljanna. A rama ba mu misali dai in yayi wa guda biyu a san wannan.
Tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya.
Tilkal jannatu allati nurifuha min ibadina man kana taqiya. Allah yace wannan cikin suratu Maryam ko aya ta 63, yace waccar aljannat da ake ta muku bayani ga ta can kaman ne, za ka hange ta. Allah yace muna gadar da ita, wato su masu takawa aljanna yan na gada ne, gadan aljanna suke. Allah yace muna gadar da aljanna ga masu takawa. Kuma Allah yace gadan, wato in ka ce ka gaji abu, babu hanyar mallakan abu na alfahari kamar ka ce gada na yi. Saboda mai iya yiwa mahaifinka ma gada ya yi, to shi ne asalin mallaka. To su masu takawa ba kawai suna shiga aljanna ba ne, suna gadar aljanna ne. Kuma in suka shiga cikinta za ka kalle suna morewa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun,
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
wannan cikin suratul zariyat aya ta 15 zuwa 16 Allah ta'ala yace innal muttaqina lalle masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna kala kala duk wannan guda fudin da muka fada masu takawa ke cika su wa uyun ga kuma idan ruwa waɗannan anhar da muka yi magana a kan sunnan Allah yace akhidina ma atahu rabbuhum suna diban abinda suke so aljanna babu iyaka ita aljanna babu limit a ciki babu karanta wai kai kaza banda kai kaza wato free jidane duk abinda kake so aljanna kai tunda a duniya ka takura kanka kai wa kanka ka baibaye ba ka yin abu sai abinda Allah ya halatta in ma kana niyya kace haramu ne suka ce to na hakura to in ka shiga aljanna sai a baka wannan freedom din duk abinda kake so ka je kai aljanna in kana so ka zama dan giyan aljanna bismillah in a duniya kana fadayin niganci imani ya hana ka in ka je aljanna ka ga daman zama niga bismillah in a duniya kana son yin kwallo kaki in ka je aljanna sai ka zama footballer sai ka zama captain maybe a rama aljanna ma goalkeeper ne ce ke fadayin yayi a rama goalkeeper ne ko defender ne
left winger
a rama fa left winger ne kai lefty ne interested a rama maybe fullback ne yake nan zaka yi za ka zama lefti kenan to Allah ya bamu aljanna za ka masu takawa aljanna ta su ce Allah ta'ala ya sa mu cikin bayinsa masu takawa ma'anar takawa a hausance shine an taf'al ta'ata Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruk ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah fassaran wannan larabci a hausance da na fara shine kai biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da shari'a tsakana neman aljanna ka nisanci sabon Allah wajen bin shari'a kana neman kariya daga wuta a hausance mukan ce takawa tsoron Allah amma gaskiya wannan gajarcaccen fassara ne takawa ya fi dacewa a ce cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta yi na yi bari na bari shi ne takawa don haka masu takawa suna cikin aljanna khalidina za su dawwama a ciki yijuwa ne aka ce khalidina in ba a ce abada ba a mafiya yawan lokaci yana nufin shigan da za a yi babu tabbacin dindindin ne amma aljanna a wasu wurare kan zo da abada in abada ta zo kuma iya nufin dindindin ne za a shiga ba za a fita a cikinta ba aran ma za ka yi babu misali ko kwaya ɗaya
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
جزاكم الله خيرا لا تنبي مثالي بياكامون قدامي daman na ce dan taka mun burki kuma kage yadda shi yake kara murka total din sosai mu mutaya a wurin aya ta farko an kira khalidina fiha abada to cikin suratul nisa aya ta 57 ta biyu kuma ka dauko ayoyi biyu na karshen suratul bayyina musamman ayar karshe a cikin bayyina aya ta nawa kenan aya ta takwas ita ce ayar karshe to a cikin duka wani zo da abada abada ko maganar aljanna ne wanda yake bayyana in an shiga aljanna ba a fita duk ran da aka je filin kiyama sai ka je shiga aljanna to duk wanda ya fara da shiga aljanna wallahi babu ran da zai fita a cikin ta
Allahu akbar
amma akwai wadanda suke da burbudin imani suna iya shiga wuta su fita za a musu ko remedial taka ko su yi prelim daga baya sai a ɗauko su a kai su aljanna. Amma in ka je lahira ka fara da aljanna to babu ranar fita a cikin aljanna. Allah ka sa mu fara da aljanna, Allah ka sa mu fara da aljanna, Allah ka sa mu fara da aljanna kai tsaye. Allah ya ce khalidina fiha nuzulan min indillah, wannan wani masauki ne daga wurin Allah. Indiya din nan na nufin matsayi ne. In ka je gari sai aka ce mai martaba sarki, a ce shine mai masaukinka, ai girmama ka akai. To ka je lahira sai Allah ya ce ni ne mai masaukinka. Haba jama'a, akwai dadin da ya kai wannan malaiku zo same ka sai a ranma Allah ya ce a ga ma shine mai masaukinka a nan wurin. Haba ai dadin ya kai dadi jama'a, Allah ka ba mu. Wa ma indallahi, abin da ke wurin Allah khairin shi yafi alkhairi, lil abrar, ga mutane wanda suke masu yawan alkhairi. In an ce abrar su ne kafirul khair, mutanen da alherin su yana da yawa a society, to su ake cewa abrar. Mafhum? Tayyib, na'am.
Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. الله يتي لليني دقت كم أبو تالي تاتي أفي وندي يكي إيماني دا الله وما أنزل إليكم دا أبن دا أكا توقر زوا قريب شيري قرآني وما أنزل إليهم دا أبن دا أكا توقر زوا قريسو سوني قدابي التوراة الإنجيلة خاشئين لله سنة ما سخشوئي زوا قال وتسنى جنقوران ألا دا إلمي لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا باسا سيد آيوين ألا دا وتنئمة دونية. الله يتي أولئك لهم أجرهم عند ربهم, masu wannan siffa suna da ladansu a wurin Allah. Inna Allah, lalle Allah sari'ul hisab, Allah mai gaggawan hisabi ne. A hisabin Allah ta'ala babu jinkiri, take ake yin su akan bala. Wa inna min ahalil kitabi, lalle ne daga cikin ma'abota littafi. Kalmar ahalul kitabi Allah ta'ala ya kira shi a Qur'ani akalla sau 31. Ahalul kitab da wannan siga da ma'abota littafi, sunan da Allah yake faɗa yana ishara ne zuwa ga jama'ar da ya bada at-taura da kuma wanda ya bada injila zuwa gare su. So takaddu guda biyun nan da aka bayar su Qur'ani da ke kira da ahlul kitab, ma'abota littafi, don shari'o'in da ke cikin takaddunsu da Qur'ani ya zo ya tabbatar da wasu kuma Qur'ani ya zo da sabbin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala a kai. Shi yasa har yau ka ɗauki New Testament da Old Testament za ka ga akwai ayoyin da umurnin da ke cikin su ga yana dacewa da abin da Qur'ani ya karanta. Saboda me dalili? Asalin source din su daga wurin Allah subhanahu wata'ala ne, tare da su daga baya an samu tahrifi a cikin su. Amma duk da haka akwai content da yake har a yanzu ba a jirkita shi ba. Don haka a cikin su akwai lamai yu'minu billahi, wanda yake imani da Allah. Wa ma unzila ilaykum, da abin da aka saukar zuwa gare ku na Qur'ani. A cikin al-yahudu an samu wanda suka yi imani da Allah tun a zamanin fiyayyen halitta, min babin misal kaman Abdullahi ibn Salam, shi ya fi shahara. Amma a wancan zamanin adadin su zai wahala idan ya wuce su guda goma duka yahudu. Amma an-nasara an samu da yawan gaske, tun a wancan lokacin an samu da yawan gaske an-nasara. Shi yasa Qur'ani ya ce an-nasara sun fi kusanci zuwa ga musulmai sosai sosai fiye da al-yahudu. Mafhum? Sai a cikin su an samu da yawa, kaga irin su Salman al-Farisi radiyallahu anhu, ga irin su Najashi sarkin Habasha, wanda tun ma bai musulunta ba, manzon Allah yake ku tashi ku je Habasha ku zauna, fa inna fiha malikun adil, a can Habasha akwai sarki adali. Don me? Don ya karanta linjila, ya san wajibcin yin adalci da tsoron Allah da rikon amana. Shi yasa da irin waɗannan kisoci malamai suke cewa ko a bangaren shugabanci ne, in an samu annasara wanda ya san addini, yake da adalci da riƙon amana da sanin ya kamata da kuma ƙoƙarin iya aiki, in dai ya san littafin sa to an fi samun adalci a wurin sa fiye da jahilin musulmi da bai san addini ba saboda me dan adalcin addinin mu me dalili fiyayen halitta fa ya bar makka da aka haife shi yace wasu sahabbai su zo habasha su zauna wajen sarki da yake krista da yace dan shi adali ne kuma suka zo suka zauna kuma ya ba su mafaka kuma har suna karanta Qur'ani ma yana zubar da hawaye a lokacin tun bai musulunta ba ana karanta Qur'ani sai fashe da kuka kawai da ji ayoyin da ke kanta sai ce wannan sakon naku gaskiya ne dalili shine ilimi babu abin da ke sa a yi nasara a shugabanci kamar ilimi ko kasuwanci zaka yin ka jahilci addini sai ka ci haramun cikin sauki kai ko dinkin takalmi kake ko tela kake indai ka jahilci addini to sai ka samu matsala babu abin da za ka yi a duniya ba ka da ilimin addini ka yi nasara a cikinsa sai dai kawai a yi ne a rarrafa haka amma ilimin addini shi ne gaidar in lecturer kake ko physics kake karantarwa in ba ka san addini ba sai an samu matsala a ciki in driver mota ne in ba ka san addini ba sai an samu matsala a ciki ko tukin jirgin sama kake in ba ka san addini ba akwai matsala sanin addini ba wai sai malami ba wajibi ne kowane musulmi ya san addini ba wai za ko me kake sai ka san addinin ba kuma wai sani basic ba mafi kankanta intermediate na duk abin da kake ka san halal ka san haram kuma ka san madogara na halal da haram ba idan ma musulmi bai san addini ba sai ya je da jiyan taimakon addinin sai ya rusa addinin bai sani ba ba haka aka ce a kasan nan ba mutum ya tsaya ya ce annabi subhanahu wata'ala wani ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace zamanin annabi buhari an ce kaza shi jahilci ko me zaka yi bai da amfani kuma ko me zaka yi a duniya sanin addini tilas ne wajibi ne wanda bai san addini ba sai an samu matsala da shi shi yasa kana dauka wai malamai ne kadai da ke san addini a'a dole a komai sai ka san addini in ko baka san addini ba in ka zo ka zauna gaban ga mai addini ka ga masa me kake a harkar sai ya zo maka haramun ka take da baka sani ba amma in ka san addini zaka kiyaye in krista ne ya san bible na hakika wallahi sai kaga ya fi kaffa kaffa yana da tsoron Allah fiye da jahili ko da ko jahilin musulmi ne yasa sanin addini ba wai optional bane tilas ne akan kowa da kowa kowa sai ya sani Allah ta'ala ka sanar da mu addini ka ba mu ikon aiki da shi don haka Allah ta'ala yake cewa suna imani da abin da aka saukar gare ku na Qur'ani da abin da aka saukar zuwa gare su khashiina lillah suna kuma jin tsoron Allah da ilimi a wannan hali suna jin tsoron Allah da me da ilimi a rama za ka yi ba misalin ahlul kitabi da suke iya ko nuna jin tsoron Allah a Qur'ani ba mu misali ɗaya ko biyu
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
جزاكم الله خيرا مثال بيود إبام نفر فوق سورة الإسراء آية تدريد بقي آية تدريد تبر إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخلون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سنة إذن سنة جاشي كينا سيتبيوت في سورة المائدة فو آية تتمانين لأكو يجي ترى أعينهم ظاهر إذن سنة نازبد حوائي سبو دا أبند صدقاني أتكين قرآني نغسيا duk wanda ya san at-taura da injila yaji ana tafsirin qur'ani wallahi alladhi la ilaha illa huwa inda ya fi karfin shedan sai ya ce waɗannan maganganun gaskiya ne wallahi alladhi la ilaha illa huwa in ya san ya fi karfin shedan sai ya yi itirafin cewa lalle waɗannan maganganun gaskiya ne haka ko science ka sani yanzu professor Kidmore leading professor anatomy that one year book na the developing human iya cikin the best book na anatomy randa kai masa ayoyin qur'ani akan yadda ake halittar yaro a ciki da ya karanta yace duk wadannan wanda na karanta a dai tsarin mu na anatomy duk gaskiya ne ba musulmi bane yake a lokacin yana magana gaskiya ne wasu al'amuran sai yace wasu al'amuran ma da qur'ani yayi describing da dake ciki yace ko a sai ba musan abin ba don haka ba zan iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ba dan mu ma ba mu so wurin ba a yanzu ai qur'ani maganar Allah ce in dai ka ji ka annitsi kai ka san ba maganar mutum bane kai ka san dan adam duk gogewarsa wallahi bai sai wannan ba an fa saukar da qur'ani lokacin da ake alfahari da literature ne iya waƙe da iya magana amma laraba qur'ani ya zama gagara ba dau suka gagara yin kwatan kwasan qur'ani wanda yafi kowa fasahar iya kirkirowa da aka ce je kawo qur'ani sai je kawo alfilu malfilu wa ma adraka malfilu la hazailun tawilu mabiya suka ce kai karka fitar da wannan in ka fitar wallahi za a gane ƙarya mu ce bai kama da maganar Allah ba kawai gare mu ita musu hayaniya mu ce ba mu yadda ba ƙarya ne ba mu yadda amma muna faɗa da mun tona firin kanmu sai koya kayan sai ce to gara a koyi don haka Allah ta'ala yace ulaika lahum ajruhum inda rabbihim al-yahud wa an-nasara da suka imani da Allah nan suka yadda da abin da aka sauko da fiyayen sauko fiyayen halitta Allah yace suna da lada a wurin mahaliccin su inna Allah lalle Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne mu ne a duniya idan za mu yi makin takardu in aka baka booklet 800 sai kai wata guda baka kammala ba in kana daukan general course na san abin da nake magana lokacin da muke daukan general course a jami'a 2003 2004 muna karantar da yara suna yin general course na computer science in aka baka booklet 800 aka baka booklet 800 sai ka zo kai ta kwana kana makin wani sai wallahi wani ya kammala makin sai yayi zazzabi kwana muke saboda general course ne zaka samu faculty guda gaba daya 100 level ko 200 level kowa yana yi wannan shekara 20 da kai da suka wuce kenan amma shi Allah a wurin sa sari'ul hisab ne duk yawan mutanen duniya da aka halitta daga farkon duniya zuwa yanzu alƙalin man science ba na addini ba sun ce Allah ya halicci akalla mutum biliyan 118 amma duk waɗannan taron jama'a ranar tashin kiyama daga gari ya waye gabannin sallar azhar duk Allah ya gama hisabi wa kowa da kowa yan aljanna sun je aljanna yan wuta sun je wuta Allah har makana da misali
Allah
haram ba to je ka suratul furqan
na
je ka suratul furqan haram ba
Allahu akbar
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
ba ita ba kar ku rabu da shi'arar ba zai fi ne mo ya ga qur'ani haka yake har ayi da nake faɗa ce kara hudu da kansu ya kawo ta a wurin nan ban ma tambaya ba ya dauko ta
ashabul janna تقرا وأحسن مقيلا
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن
مقيلا
وانا آية كينا آية 24 سورة الفرقان الله يتي أن الجنة أرانا القيامة خير مستقرا أنا باس ما في الهير مسوكي وأحسن مقيلا wato asaru makila daga waye wangari har an yi hisabi har dan aljanna ya je aljanna ya huta har yayi baccin kailula bayan azhar
Allahu akbar
wato shine asaru makila wato har kailula suna yi har an kammala duk wannan mutum biliyan 118 an gama komai yan aljanna har sun je aljanna sun yi kailula ai wani abu sai Allah Allah ta'ala ya kai mu aljanna na'am
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
آية تكر شهر يبيو الله يتشي يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا كوجة ما دفق إيماني كيها كوري وصابروا كحقر كدكمكو ورابطوا في رباطي واتقوا الله فيتك وزوى الله أمرين بداخله لعلكم تفلحون لعل للتعليلني تبث إن كن يأبو خدنا ذاكو ثاو ببربو بك ياما ببربو شيني الجنة. يا أيها الذين آمنوا يا كون لو كي إيماني ابن أباس ابن مسؤول الله يكارا متعدى سكتي الله بيكرا مدوانا تايتل سيدان لين بيوكوي من يبري من بري shi yasa ma'anar sa shine ya ayyuhal ladina amanu bi sababi imanikum fasbiru, dalilin imanin ku nan ku yi hakuri. Kalmar hakuri a Qur'ani Allah ya maimaita akalla sau 103, ku yi hakuri, ku yi hakuri, ku yi hakuri. To ku yi hakuri wajen bin Allah, wa sabiru ku hakurtar da kanku. Kalmar sabiru ala wani fa'ilu shine iya nufin wani abu na janka kana jansa, to ka dage kai hakuri, karka yadda shaydan ya jaka, karka yadda san ranka ya jaka, karka yadda kawar duniya ta jaka ka nisanci bin Allah. Wa sabiru ku yi ta jaye jaye wajen hakurin, ku toge sai kun bi Allah, saboda hakuri babban al'amari ne. Shi yasa muka duba ɗabi'un magabatan mu, duk abin da ka sa a gaba sai ce yi hakuri. Ko aure mace tai ko namiji na, a ce Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya albarka, sai a ce sai hakuri fa. Komai sai ce sai hakuri. Duk wanda ya tashi gaban dattawa ya san komai sai a ce sai fa kun yi hakuri. Rayuwar nan hakuri ne. To wallahi wannan kalmar dattawan namu alheri ne. Duk alherin duniya da lahira ba a samu sai da hakuri. Don haka isbiru wa sabiru. A ran ma ba mu aya ko kwaya daya kan falalan hakuri.
Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum بغير حساب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما صح قريني كده القرآن يتي الله يتي منا باس لادن صباتي أن إرقابا حكا أكي دنبولو لادن أبايل باتي أن يكاون تنبا ثورا أيكا ذاتي ذاباك لادا قوما ورد ريبا في أماني حقولي دنبولا أكي أبايل. Shi yasa wanda ya iya kyauta wani, in ka zauna da wanda suka iya a irin da sai mutum ya ciro kuɗi bi irga ba sai ya baka, sai ka je sai ka samu naira 23,000 ne, ba ka san yujuwali sai dai a baka 20 ko 30 ko 40, shi damka yake ya bayar. To iya kyauta sai ka damka ka miƙa ba sai ka irga ba, sai ya je ya samu wani namba ba da bai san kansa ba 77 ne a ciki. To shi Allah ba su haƙuri, saboda darajarsu ladansu damka ake a dumbula kawai sai a miƙa musu, sai an je haɗa total sai a irga. Wannan cikin suratul Zumar kenan aya ta 10 ko wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur, cikin suratul Shura kenan aya ta 43. Allah yace wanda ya hakuri ya yafe ya yi gafara, wannan iya daga cikin manyan al'amura. Amma baka yafe zalunci har sai in dai dalilin yafewar zai kawo mai zaluncin ya gyara. In zaka yafe dalilin wannan ya ci gaba da zaluntan wasu, dan ya san ana yafe yato a nan bai halatta ka yafe ba. Shi yasa Allah yace faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ayat da arma ka ta Zumar, koma bayan ta aya uku shine ta 40 kenan. Wannan wanda ya yafe dalilin yafiyan ya kawo gyara, to yayi kyau. Amma in zaka yafe ya zama sanadin zaluntan wasu, gara karka yafe din. Don haka wata warabidu ku yi ribati, hadisi a Muslim na 203 ya ce ribati shine daga ciki akwai wanda za su sala ba da sala, jiran sallah bayan sallah ribati ne. Kai magariba ka tsaya jiran isha, ko kai azhar ka tsaya jiran la'asar, kana samun ladan da yafi duniya da abin da ke cikin ta gabaki daya. Sannan an mutane sun fita ku tsaya kuna kare iyalansu, ribati ne. Aikin da yan agaji suke, muna karatu, yan agaji suna waje da security ba sa ciki, ribati suke yi. Sai kaga sallah a harami ana yi, amma askari yana bai baya sallah. Abinda Allah yake bashi na lada dalilin ribati yafi duk duniya da abin da ke cikin ta. Wattaqullaha, ku yi takawa zuwa ga Allah, la'allakum tuflihuna, tabbas in kun yi takawa za ku rabauta, saboda litta'alil ne, tabbas akwai rabautuwa kan yi takawa. Ni da ku Allah ya bamu hakuri da ribadi da takawa, ya sa aljanna ce makomar mu. Wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratu Ali Imran. gobe idan Allah ya kai mu za mu shiga suratul nisa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala
jazakumullahu khairan.